أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البريه المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال babu ma yajuzu ba mai bayani akan abin da ya halatta na tasbihi shine tasbihi walhamdulillahi godiya Allah fi salati cikin sallah amma lil jari game da zaiban daga mata hadithna abdullahi bin mallama hadithna abdul aziz bin hadithna abdullahi bin mallama hadithna abdul aziz bin abi hazim an abihi daga mahaihi ne abi hazim an sahala radiyallahu anhu qala harajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hita yuzuhu bayna bani amrin ofin shina sulhi tsakanin domin shi sulhi alhali ne manzo Allah ya hita shina sulhi tsakanin bani amrin ofin wa halati salatu sai lokacin sallah yayi faja'a bilal bin abubakar sai bilal ya zo ga abubakar radiyallahu anhu qala ce mishi wa bi sallallahu sallallahu alaihi wasallam an sai da manzo Allah wajen sulhi cikin wato bani amrin ofin fata ummu nasu ko za ta wuce ne lemanci halacci ne am ina musu limanci amma ɗan shi ke kuna su don kana bisa ga wannan na maluma suka ce ba shi halatta ga mutum shi shugabanci mutane alhali ba mu da shugabanci ne ba shi halatta ga mutum shi shugaban mutane sai muka ha shugabanci mutane wajen limanci ki kasance shi musu limanci alhali ko ba su limanci a shi kenan ka bi sanin suna ku in ka so ka limance su idan ba su ka limance su don haka kace fata ummu nasa in ji bilal kaga ha ba wani ne wanda ke yauta yace fata ummu nasa ko za ka mutan limanci ya shaya mutan subhani haka ta ummu nasa shin zaka jogar zaka jagoranci mutane kai musu limanci kalace ne amma in shi ne kula to fa aqama bilalun as-salata bilal ayyid sallah da ya kama sallah fa taqaddama abubakar radiyallahu anhu abubakar radiyallahu anhu ya gabata fa sallaya sallah yana cikin sallah fa ja annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zo yamshi fi sufufi ya shuku mushakka yamshi wanzu Allah shi ya tsaya fi sufufi cikin sahu sahu ya shuku mushakka shina tsage sahu tsagewa hatta qadima fi safil awwal hatta ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin sahu na farko fa ahada an-nas fi at-tasbih sai mutane suka shiga suna ta tafi suna ta tafi ala sahalun sai sahalun mai riwaya hadisi yace hal tadruna ma tasbihu ko sa abin an kace ma tasbihu huwa tasbihu shine tafi da at-tasbihu da at-tasbihu duk guda ne ba su da bambanci wa kana abubakar radiyallahu anhu kana abubakar radiyallahu ta'ala anhu abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance la ya tafi fi salatihi in shi na sallah bai waiwaya shi ke nan kago waiwaya ba su da kunya amma da shi abubakar radiyallahu anhu ya ce a sallah ba shi waiwaya bai ji ba da shi ba falamma aka taru lokacin da sahabbai suka yi wata tafi suna ta tafi in ta fata ya jiyo lokacin da ya waiwayo fa idan nabi sallallahu alaihi wasallam fi safil awwal fa idan nabi sallallahu sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahu na farko fa ashara ilaihi lokacin da shi abubakar ya jiyo saboda sahabbai sun yi ta tafi sun yi ta tafi sun yi ta tafi lokacin da tafin su yayi wasai waigo ko da waigo sai ga manzon Allah cikin sahu na farko lokacin nan shi kuma sai abubakar ya so shi baya da baya shine fa ashara ilaihi sai manzon Allah mishi ishara ce makanaka ka tsaya nan inda kake cika sallah farafa abubakar yadayhi sai abubakar ya daga hannuwa ne fa hamdalah ya gode ma Allah subhanahu wataala akan darajar da ya bashi akan matsayin da ya bashi har manzo sallallahu alaihi wasallam yana iya sallah baya gare shi to shi na ce bawa ma ya jidu min bawa ba ya jidu min tasbihi wa tahmidi fi salati amma lil rijali ga mazaji nan ka ga nan fa hamdalah ya gode ma Allah ashe kenan gode Allah ta zaha ya tasbihi tunda gode ma Allah ashe kenan gode tasbihi sai yayi don kama wato kenan kaga dukkanin abin da ke halatta mana zai su suna yi kaga nan ci bawo ma yaji min tasbih wal hamd fi salati amma har le rijali ga maza zai banda ga mata mace maza suke tasbihi cikin sallah kuma suke cewa alhamdulillah cikin sallah idan wani abu ya faru na gode Allah kuma suke tasbihi ba mata ke yi ba amma na sai kasance sun yi wani aiki wanda kasance mata kan sai sun kama tafi sun kama tafi suna ganin ba za su ce subhanallahi ba saboda mu saba da haka nan ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne su akan cewa idan wani abu faru cikin sallah maza ba ta iza su rubuta biki da su amma sai a cikin hukumu insha Allah ta'ala